Daga nan birnin Washington DC a Columbia, gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Za kuma iya kama mu a tashoshin gidan radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Haka Aisha Tusila ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau Alhamis 2 ga watan Janairu shekara ta 2020. Da farko ga kanin labaran duniya.
Masu bore a gaban ofishin jikadancin Amurka dake Baghdad sun janye daga haraba ofishin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce duniya za ta shaida wasu muhimman makamai da kasar za ta kera. Sabon shugaban kasar Guinea-Bissau da ya lashe zabe ya sha alwashin magance wata dabi'a da yace ita ce take jawowa kasar ba ta ci gaba. Za ku ji wace dabi'a ce wannan.
Kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa an samu bullar muguwar cuta da ke kama hukun dabbobi musamman shanu wanda ka iya illata bil'adama a Adamawa. A yayin da ake kuka da tabarbarewar ilimi a jihohin arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta dau wani mataki. Za ku ji wani mataki ne. Sannan za a ji cigaban hirar sashin Hausa da tsohon gwamnatin Sokoto Attahiru Bafarawa.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyoyin masu bore da Iran ke marawa baya waɗanda suka mamaye ofishin jikadancin Amurka a Iraki. Sun janye daga haraba ofishin bayan da suka kwashe kwanaki biyu suna zanga-zanga a wurin. Hakan na faruwa ne yayin da hukumomin Tehran da takwarorin aikinsu na Washington ke jefa wa juna kalame masu cike da barazana. Gabarin hakan, jami'an tsaron Amurka sun yi ta amfani da barkonun tsohuwa da harsashen roba akan ɗaruruwan masu zanga-zangar. A lokacin da suke ta jefa duwatsu akan ginin ofishin jikadancin na Amurka da ke Baghdad, babban birnin kasar ta Iraki. Su dai masu zanga-zangar sun fara boran ne a ranar Lahadi da ta gabata domin nuna fushinsu kan wasu hare-haren sama da dakarun Amurka suka kai akan mambobin kungiyar Katib Hezbollah masu tada kayar baya, harin da Amurka ta ce martani ne kan kashe wani mayakacin kwantiraginta da mayakan suka yi a makon da ya gabata. Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyan kasar a hukumance ba, yayin jawabin sabon shekara da yayi akwai alamu da ke nuna cewa ya yi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkuman da aka saka wa kasar. A jawabin nasa, shugaba Kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarda. Shugaban ya kuma yi barazana zai ci gaba da gwajin makamai masu linzami kirar ballistic da kuma makaman nukiliya, inda ya ce duniya za ta shaida wata sabuwar fasahar makamai, batun da ya karaɗe manyan kafafen yaɗa labarai na duniya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi a bashi rigar kariya daga tuhuma-tuhuma da ake masa kan cin hanci da rashawa da kuma zamba cikin aminci. Wannan sanarwa na zuwa ne a wani taron manema labarai da gidan talabijin ɗin ƙasar ta Isra'ila ya watsa kai tsaye, inda Netanyahu a jiya Laraba ya ce rigar kariyar da yake nema za ta zamanto ta wucin gadi ce, wato har zuwa lokacin da majalisar dokokin kasar za ta kasance a ofis. Ana dai tunanin wato ana dai tuhumar Prime Minister kasar ta Isra'ila ne da wasu laifuka guda uku da suka shafi cin hanci, almundahana da kuma zamba cikin aminci. A ɗaya daga cikin tuhuman ana zargin Netanyahu da laifin karɓar kyautar wasu kayayyaki na alatu daga abokanansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Guinea Bissau kuma tsohon Prime Minister Umar Sissoco Embalo na murnar lashe zaben da aka yi a kasar yayin da bangaren adawa ke ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben. Aje Laraba hukumar zaben kasar ta ayyana Embalo a matsayin wanda ya lashe zaben da kaso mafi tsoka wanda hakan ya dara makin abokin hamayyarsa Domingo Simos Pereira na jam'iyyar PAIGC.
A wasu Guinea Bissau yau idan kun yi rahoto Umar Sissoco Embalo.
Sabon shugaba Embalo ke ne yake cewa kasar Guinea Bissau za ta sauya akalar tafiyarta lokaci ya wuce da kowa zai rika yin abin da ya ga dama. Sai da jidda cewa abokin hamayyarsa Pereira na zargin an tafka magudi a zaben. Babu wani daga cikin tawagogin da suka sa ido a zaben da ya bada rahoton cewa akwai kurakurai. Sannan wakilin Majalisar Dinkin Duniya da aka tura a zaben shi ma bai ce komai dangane da cewa an tafka kurakurai ba. Jami'a kasar Kenya sun ce wasu mutane uku sun mutu a yau Alhamis bayan wani hari da ake zargin yan kungiyar Al-Shabab ne suka kai akan wata motar fasinja a karamin hukumar da ake kira Lamu dake gabar teku. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu mutum uku sun jikkata a motar wacce kira bus ce wacce kuma ke kan hanyar ta zuwa garin Mombasa. Kwamishinan karamin hukumar ta Lamu Irungu Makariya ya tabbatar da aukuwar wannan lamari. A halin da ake ciki kuma mun tsaro sun rufe hanyar Lamu zuwa Garsen tare da yin kawanya ga yankin a wani mataki na kokarin zakulo maharan. Kungiyar Al-Shabab da ke kasar Somalia ta sha kai harahara kasar ta Kenya cikin shekarun da suka gabata. Takan kuma yi ikirarin cewa tana kai harharen ne a matsayin martani kan tura dakarun Kenya cikin rundunar samar da tsaro ta Amison a Somalia. A kasar Australia ana kwashe jama'a daga wasu yankunan da wutar daji ke dosa. Inda Prime Minister kasar Scott Morrison ya ce gwamnati na daukan duk matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsala. Kalaman Prime Minister na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen ruwa da na sama mallakar sojin kasar suka fara kwashe mutanen da bala'in wutar dajin ta rutsa da su a yankin da ake kira Victoria East Gippsland.
Every absolute effort is in train to ensure that those things can be stood up as soon as possible. In some cases we have been able to get tankers.
Prime Minister Morrison ke ne yake cewa hukumomi na daukan dukkan matakan da suka dace wajen ganin an samar da man fetur da ke karanci a daidai wannan lokaci. Dubban mutane a kasar ta Australia na zore babu wutar lantarki kana gidajen mai da dama ba su da man na fetur.
Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A Adamawa an samu bullar muguwar cuta da ke kama huhun dabbobi musamman shanu wanda ka iya illata bil'adama. Wannan ya zaburar da hukumomin jihar suka dauri rigakafin dakile cutar.
Kamar ma yadda asusun kula da abinci na Majalisar Dinkin Duniya FAO da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ke magargadi kwayar cutar kan iya yaduwa zuwa bani adama ta sanadiyar cuɗanya da dabbobi. Yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a yankin masarautar Ganye da ke da rabakatun noma da kuma dabbobi a jihar Adama a arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Bartolomeo Alan na ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawan ya ko bayyana illar da cutar ke da ita ga dabbobi da kuma dan adam.
It's a very contagious disease.
Wannan kwayar cutar na da illa matuƙa ba wai kawai ga shanu ko kuma dabbobi ba,
har ma da adam.
Kuma nan take kan kashe dabba da kuma sauran yaduwa. Kuma hukumar abinci da na kiwon lafiya na Majalisar Dinkin Duniya wato FAO da kuma WHO sun sanya cutar a matsayin annoba. Don haka wannan rigakafin zai ko taimaka wanka a wannan yanki na Tungo zuwa ma Ebola ba. A kan kan yanzu ma akwai tafiya tsakanin makiyaya da ke shigowa tun daga jamhuriyar Afirka ta tsakiya zuwa Najeriya. To kuma dole ne a kashe domin gudanar da wannan rigakafin a cewar likitan dabbobin Dr. Bartolomeo Alan.
And it has a very, you know, serious economic consequence in the sense that
da yake jawabi an kaddamar da wannan rigakafin da aka yi a mazabarsa. Honorable Abdulrazak Namdal da ke zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Tongo Ganye jihar da kuma Mai Balwa yace daukan wannan mataki na rigakafi ya zama dole domin a tsira ta rayukan dabbobi da kuma na al'umma tunda a kullum aka ma yanka dubban dabbobi a Najeriya domin ci maka.
The disease actually sometimes affects human beings too, so it is important that we try to control that by vaccinating them.
Dole ne a dauki wannan mataki domin kare rayukan dabbobi da kuma jama'a. Aka ga wannan makiyaya kan taka rawa wajen ci gaba tattalin arzikin kasa.
They have a very huge number of cattle, and we also are aware that they contribute to over 30% to the gross domestic product.
To wai ko me wakilan makiyaya ke cewa game da wannan rigakafin da aka kaddamar? Muhammad Jika na kungiyar Meti Alad da kuma Madubai Bahim Boba na kungiyar Tabitar Fulaku sun ko bai na farin cikin su ne ma da cewa
all our cattle not well, there is so many diseases like cough and other things and other fevers are affecting them. That is why we are very impressive the job has been done.
Mun ji dadi musamman ma wannan kungiyar mu na Capital Fulaku John Jam Foundation, mun ji dadi da wannan program don wannan abun zai taimakawa, zai kawo mana lafiya a canun mu da kuma Fulani mu gaba da za su samu lafiya da zaman lafiya. Mun ji dadi da shi sosai don ba a taba irin wannan program a wannan guri, ko mu ce a Adamawa ko a wani guri, ba mu taba ganin irin wannan ba.
To sai dai ko wannan ku na zuwa ne yayin da muke ci gaba da cece ku ce game da shirin tsugunar da makiyaya a waje guda, mutun da ku dan majalisar wakilan Abdulrazak Namdar ke cewa idan aka kula da makiyaya to fa ba za a samu matsala da su ba.
The federal government should take part, the state and the local governments, and even we as representatives, even in our personal income, we should be able to help, to assist, to vaccinate and assist their challenges.
Wannan rawa ne da ya kamata kowa ya taka, kama daga matakin karamin hukuma zuwa jiha har ma da tarayya. Idan aka kula da matsalolin su, ana yi wa dabbobin su allura da kuma ba su anguna, ana kuma taimaka musu, a kaga za su fahimci gwamnati. Domin idan gobe ka zo ka ce za ka killace su a wuri guda domin kiwo, ai za su fahimce ka.
So that when tomorrow you come and say look, there should be ranches, they will embrace it. But you have to do that only when you demonstrate some kind of sincerity, seriousness in the affairs of the herdsmen. I think
ya mako dai zuwa yanzu ana tsaron cewa za a yi wa fiye da shanu 100,000 ne rigakafi a karon farko domin a yaki wannan annobar cutar dabbobin. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto. A yayin da ake kuka da tabarbarewan ilimi a jihohin arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta yi hubbasa na ganin cewa shirin da ta bullo da shi na samar da ilimi kyauta kuma wajibi haƙatta ta cimma ruwa. Ga rahoton Mahmud Kwari.
A shekarar da muka yi ban kwana da ita ne gwamnatin Kano ta kaddamar da dokar ta ɓace a ɓangaren ilimi na jihar, inda ta ƙirƙiro abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole a matakin primary zuwa secondary. Shirin da ya ƙunshi kula da sha'anin koyo da koyarwa a makarantun tsangayu, inda za a ringa koyar da darussan ilimin zamani kamar lissafi da turanci ga ɗalibai ko almajiran makarantun tsangayu.
Babu shakka idan ana maganar ilimi musamman a jihar Kano, to dole sai an duba maganar makarantun allo, domin suna da yawa kwarai da gaske. Wasu daga wannan jiha ne kaɗan, amma yawancinsu daga arewacin Najeriya da kuma wato ƙasashen da suka zagaye mu. To saboda haka wannan babban abu ne, idan muna so mu ce kowane yaro da ya isa kai shi makaranta ya yi karatu, to a sakamakon haka sai muka gayyaci su alaramma, wato shugabannin waɗannan makarantun allo, kuma muka tattauna da su sosai da sosai, muka yi musu kuma bayani na muhimmancin abin da muke so mu yi. Kuma wato wannan abu ba ana nufin za a dakile karatun allo bane ko kuma karatun Qur'ani bane, a'a, abin nan da ake cewa gyara kayanka ba wai sauke mu raba bane, sai dai don a inganta shi. To saboda haka suka yadda cewa shi kansa karatun allon za mu kara faɗaɗa shi da zurfafa shi, domin a koyi fannoyi na addinin musulunci daban-daban, wato ilimi fiye da haddace Qur'ani kawai. To sannan kuma za a koya musu karatu irin na zamani domin a yi sana'a, kuma addinin musulunci ya yadda a yi sana'a.
Gwamnan Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje, hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fagen ilimi a Najeriya ke jaddada mahimmancin gudunmuwar al'umma wajen farfaɗo da sha'anin ilimi a ƙasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu malami ne a tsangayar kimiyyar koyar da tsarin ilimi a Jami'ar Bayero Kano.
Ni ina ɗaya daga cikin masu tunanin a samu kwamitoci na unguwa wanda cikin al'amuran jama'a da su kula har da ilimi ya zam kada a yadda wani yaro kwaya ɗaya da ba zuwa makaranta wannan ya fara daga wayar da kai a tabbatar an kai yara makaranta kuma sun zauna a makaranta gaskiya ne Allah bai daidaita mutane ta fuskar wadata ba amma in akwai taimakekeniya wannan zai tabbatar cewa kowa yayi karatu ya zama mutumin kirki saboda a takaice dai dole jama'a su hada kansu ainihin su taimaki kansu a tabbatar kowa ya ilimi magana kaifi wato ya danganta ga me mutane suka dauka muhimmi sauran yan uwanmu a Najeriya suna sana'ar kanana suna tallafar ƴaƴan su ilimi amma mu a kasar Hausa ina mutane suke samun kudin da suke yin biki Bahaushe duk rigimar da zai yi biki in ya yi da biki abin yi ne dan me ba zai ilimi ba dole mu kaiwa kanmu gaskiya muhimman abu mu dauka ilimi yafi komai in haka ne ko zamu tabbatar mun yi ilimi hidima
baya ga gudunmuwar al'umma a matakin ilimi daban-daban masu kula da lamura a fannin ilimi na Najeriya na ganin akwai bukatar gwamnatoci su ƙara adadin kudaden da suke cebewa bangaren na ilimi a kasafin su na kowace shekara Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Kwari da wancan rahoton kafin wannan shakatawa to jama'a muna neman afwan ku domin ba za mu samu damar kawo muku hirar tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa ba amma a biyo mu a cikin shirin mu na dare insha Allah ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a satin da ya gabata mun koro bayani da likita akan koda da kuma amfanin ta da kuma irin cututtukan da suke iya shafar koda to a wannan satin zamu ci gaba da tattaunawa ne akan ita wannan sashi na jiki wato koda dan jin abubuwan da ke haifar da aukuwar cututtuka a cikin kodan nan tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron barka da wannan lokaci
to likita a satin da ya gabata mun yi bayani akan koda da kuma amfanin ta da kuma irin ma cututtukan da za su iya shafar koda kai bayani akan samu kumburin koda da dai wasu cututtuka makamantan haka shin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga koda
akwai cututtukan da ake haifar yaro da shi wanda mun yi maganar dalilan da yasa ake samun irin waɗannan cututtuka ko dai ya kasance ta gado ko ya kasance lokacin da mahaifiyar shi tana da juna biyu wala alaba ta ma sun tana da juna biyu nashi ba ya kasance tana shaye-shayen magunguna ko na gida ko na likita ba akan ka'ida ba zai iya kawo waɗannan matsaloli ko kuma ta rashin lafiya wanda rashin lafiyar zai iya shafar shi jariri a lokacin da ake yin shi koda din kenan a jikin shi mafi yawanci in an haifi yaro akan iya gane irin waɗannan matsaloli ya danganta ga irin yadda matsalolin suka zo amma wanda aka fi ganewa shine ko da ya kasance shi kodar girman sa bai kai ba ko kuma yana inda ya kamata ba ko kuma yanayin yadda yake maimakon ya zama kamar wake sai a samu wani ya hade ya zama maimakon biyu ya zama guda ɗaya kamar takalmin doki da muka yi bayani ko kuma ya kasance bututun da yake dauka fitsari daga kodar yana da matsala ko ta toshe ko ya kasance hanyoyin jinin da suke kai jini a jikin shi sun samu matsala ko kuma ya kasance can mafitsara inda fitsari ya kamata ya fita an samu toshewa kamar abinda aka fi samu misali abinda a turanci ake cewa posterior urethral valve wani dan tantani ne ke toshe hanyar fitsarin sai ya kasance fitsarin nan ya taru a cikin shi balan-balan din bladder kenan da ke tara fitsari sai ya zama idan fitsarin nan bai fita ba to yayo sama ya ya koma cikin koda sai ya shafi koda sai a samu matsala. To bayan haihuwa kuma cututtukan da akan iya samu suna da dama. Misali akwai cutar da kwayoyin cuta ke kawo ta, wato abin da ake cewa infection. Infection din nan yana iya yiwuwa ko kwayoyin cuta sun shiga jini ne sun zagaya ko ina har suka kai ga koda, ko kuma ya kasance ta mafitsara suka je kodar. Misali wanda yake da matsala da mafitsarar fitsari baya wucewa, taruwar fitsarin sai ya sa kwayoyin cuta su girma sai su kuma koma baya su shiga koda, sai a samu irin wannan matsala. Ko kuma ya kasance koda ta samu matsala saboda wasu sinadarai a jiki, misali ko daga magani ko daga wasu abinciccika ko abubuwan da ake sha, saboda yanzu mutane na ci da kuma shan abubuwan da ba ma su san ko menene ba. Amma gunguna misali koda na Bature akwai magungunan da suna da illa akan koda, saboda haka bai kamata a yi amfani da su ba sai likita zai rubuta su, shi ma sai ya kula ya yi tunanin illa da za ta iya samuwa. Na ba da misali da allurar gentamicin. In ka je kowane chemist kuma kusan a ƙasarmu yanzu za ka iya siyan allurar nan a yi ma ita, wanda a wasu ƙasashen ba yadda za a ka je chemist ka siye ta, dole sai likita ya rubuta kuma ya sa hannu har da stamp din shi kafin ma a sayan ma. Kuma irin waɗannan saboda waɗannan matsaloli ne da idan aka yi amfani da su ba a kan yadda ya kamata ba za su iya kawo illa. Haka akwai magunguna waɗanda na gargajiya ne da mutum zai sha bai san suna da illan nan ba. Maganin sanyi, maganin zaki, maganin maiƙo, za ka ji ko ga su nan. Sannan wasu kuma na Baturen ne amma an gama yawo da su cikin rana a gari, za ki gan su a ɗan akwati ko wani abu an gama zagaya su, sun lalace sun zama matsala, maimakon su yi magani sai zama sun haifar da cututtuka. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke iya lalata koda. Ita kuma kodan nan in ta lalace akwai matsala, da an fara magana za a yi da shi kaga da matsala, to tun ma kafin a kai wannan. Sannan akan iya samu misali a hatsari kodan nan ta samu rauni a wurin hatsari ko a wurin wasa a sami a duk inda koda take ta samu matsala. Sannan ana iya samun cututtuka wanda misali kamar na daji wanda zai iya shafar koda din ita ma sai ta samu matsala. Sannan cututtuka irin su hawan jini da ciwon suga suna iya shafar koda. Na ɗaya dai kamar yadda muka yi bayani, kamar masu ciwon suga din nan bayan wani lokaci hanyoyin jini suna iya toshewa, wanda har da hanyar jinin da ke kaiwa koda jini tana iya toshewa sai ya zama an samu matsala. Amai da gudawa da kuma duk dalilin da zai sa ruwan mutum ya yi ƙasa yana iya kawo matsala, saboda babu isasshen ruwan da yake zuwa kodan nan. In babu isasshen ruwa da yake kodan nan, abin da ya kamata na tattace sai kasance bai fita ba, kuma ya tattoshe hanyoyin da ya kamata ruwan ya wanke. Mutanen da suke zaune a cikin Sahara inda kishirwa da sauransu zai iya sa babu isasshen ruwan jiki, suna iya samun matsala da koda saboda babu isasshen ruwan da ke zuwa cikin kodan nan. Saboda haka matsaloli da dama a cikin cututtukan nan mun yi bayanin su, amma akwai su da dama wanda za su iya shafar koda.
Kamar wasu irin nau'i na cutar koda ne aka fi kamuwa da su musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To misali a yara akan samu su waɗanda an haife su da matsaloli ne, haka akan iya samu ko mafitsarar fitsarin baya fita sosai ya kawo matsala, ko kuma akwai wasu irin nau'in cututtuka da suke shafar ainihin rariyar da take amfani a cikin shi koda din. Abinda misali ake cewa nephrotic syndrome, wanda zaka ga yaro jikin shi ya kumbura, fuska da sauran jiki ya kumbura sosai sosai, ana ganin shi sosai musamman a yara. Sannan saboda maganar shaye-shayen magungunan nan akan samu abinda ake cewa kidney failure sosai, saboda su waɗannan abinda ake cewa nephron a turanci inda suke tace-tacen nan, idan suka mutu fa sukan bar wurin ya zama kamar tabo, maimakon a ce wani sabo ya fito. Suna da yawa amma a hankali suna mutuwa, suna iya kai wani matsayi da sai kasance ba su da yawan da za su yi aikin da ya kamata. Kamar a lokacin da ake samun annoba irin ta amai da gudawa, mutane da dama koda su takan mutu ya zama wala Allah shine sanadiyar mutuwar su. Saboda haka kamar waɗanda suke da ciwon suga da hawan jini da dama akan iya samun su samu matsala da koda. Wannan duk akan same shi kusan duk wani babban asibiti, idan kika je za ki ga akwai bangare musamman da ke kula da koda saboda cututtukan koda da ake samu.
Bayan mun ji abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka, yaya za a yi a ɗau matakan kariya domin kare kai ga aukuwar waɗannan cututtuka na koda?
To abu na farko shine kamar yadda Bahaushe ce, rigakafi ya fi magani. Duk matar da take da juna biyu ko kuma ake tunanin za ta iya samun juna biyu, ta guji shaye-shayen magunguna albarkatai ko na gida ko na likita idan ba ta da lafiya in ta je asibiti a fara tabbatar da tana da juna biyu ko ba ta da shi kafin a sa ta kan kowane magani saboda idan an tabbatar da wannan akwai matakan da za a dauka da kuma abubuwan da ya kamata a guda da za a yi sannan a jarirai idan aka haife su aka yi zargin cewa wala Allah akwai matsala da kuma za ta iya shafar mafitsara da sauransu alhamdulillah yanzu kusan ko ina ko wani gari kaje zaka samu inda za a iya yin hoton nan na ultrasound scan wanda za a iya ganin kodojin nan akalla a bi su zuwa har mafitsara a duba a tabbatar da cewa babu wani matsala akan wannan sannan idan yaro ba shi da lafiya yana da amai ko gudawa a yi gaggawar tabbatar da an ba shi ruwan sukari da gishirin nan abinda yasa ake bada waɗannan abu na farko shine a tabbatar da babba ko yaro ruwan da yake zubarwa ya kasance an mai da shi saboda idan yayi shot wato yayi karanci a jiki yana daga cikin abin da zai iya shafar koda din nan da kuma wani bangare wasu sassa na jiki amma in aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki sannan a gaggauta zuwa asibiti sannan muna da wasu matsaloli koda asibiti zaka je ka kaga cewa waɗanda suke duba marasa lafiya wasu ba lalle sun san illolin nan ba saboda kuma ba laifin su bane a dokance ma bai kamata a ce suke ganin mara lafiya su bashi magani ba amma saboda karancin ma'aikata din sai kasance dole wasu sai sun yi haka ko da haka ta kama dole to ya kamata haƙƙi ne na hukumomi duk wanda zai ga mutun ya rubuta masa magani a tabbatar ya samu gogewar da ya kamata daga lokaci zuwa lokaci kuma ana koyar da shi ana jawo hankalin shi ana nuna masa illolin wasu abubuwan da ake amfani da su saboda a guji irin waɗannan matsaloli inda ya kasance ba za ka iya yin abu ba to ka tura shi ga asibitin da yake mafi kusa da kai wanda za su yi sannan cututtukan nan misali a yara nakan magana a yara dan sun fi zama suke da matsala shi babba ko yaji bai ji dadin ba sai ka ba shawara ba zai nemi inda zai kai kanshi amma yaro sai inda aka kai shi kada a dauka kawai cewa nan dan ciwon jika wancan sha wancan ka ba shi wancan a tabbatar da meye matsala kuma a dau mataki sannan da buƙatar mahukunta su tashi tsaye na tabbatar da cewa magungunan da bai kamata a ce ana sai da su barkatai ba an hana sanar da su barkatai saboda illar da za su kawo al'umma tana da yawan gaske matukar ba da wannan matakai ba to jiya yau akwai wannan matsaloli
masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke ci gaba da tattaunawa da likita akan irin cututtukan da suke iya shafar koda da kuma abubuwan da ke haifar da cututtukan to amma kashi dole anan zamu dasa aya saboda lokaci yayi halinsa duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba dan jin shin akwai wani gwaji na musamman ne da ake yi domin gane waɗannan cututtuka kafin a fara daukan mataki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to madalla kafin mu karkare shirin ga labarai a takeice
Ingiyoyin masu bore da Iran ke marawa baya waɗanda suka mamaye ofishin jikadancin Amurka a Iraki sun janye daga haraba ofishin bayan da suka kwashe kwanaki biyu suna zanga-zanga a wurin. Hakan na faruwa ne yayin da hukumomin Tehran da takwarorinsu na Washington ke jefa wa juna kalamai masu cike da barazana. Gabanin hakan jami'an tsaron Amurka sun yi ta amfani da barkonun tsohuwa da harsashen roba akan ɗaruruwan masu zanga-zangar. A lokacin da suke ta jefa duwatsu akan ginin ofishin jikadancin na Amurka da ke Bagadaza babban birnin ƙasar ta Iraki. Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyan kasar a hukumance ba, yayin jawabin sabon shekara da yayi akwai alamu da ke nuna cewa ya yi kira ga al'umma kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin idan Allah ya kai mu za ku saurare mu da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da wannan shirin da Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yau Justin ni ce Aisha Sule yake fatan Allah ya sada mu da alheri a dakacin shirin mu na gaba yau da gobe.